طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله رزقنا الله سبحانه وتعالى من الذي سبق لنا كرتن تتبعنا مستوى الحديث. تكمن الداعي مستوى الحديثنا الشيخ محمد بن صالح الحسيمي. الله سبحانه وتعالى يجزيه. يوم رزقنا الله كنا درسنا takwas zan manta shi insha Allah, da kuma wancan satan mai gida at-tadris, wanda mun gani tarifin menene tadrisi, kuma mun gani a kasama in shi ya rabu kaso nawa muka samu da wani tadrisi da wani tadrisi mana ai kashi nawa,
kashi
biyu da wanne da wanne tadrisi shiyo. Daga ciki kuma muka ce wasu malamai suna karawa da tadlis ta suriya, suna bambanta shi tsakanin shi da tadlis da shi da wani
na isnad,
da shi da tadlis da isnad. Kenan wannan shine wanda muka gani malamai suna bambanta. Bancin su kuma akwai, in ka duba cikin littafai wanda sun wasa'a da yawa sun ja karatu ya tadi, zaka gani tadlis in ma sun kasa shi kaso da yawa. Mun kama yadda muka ce akwai tadlis sukut, akwai tadlis al-aqd, akwai tadlis isnad, tadlis taswiya, tadlis shuyukh, duka yana daga cikin aqsamin tadlis. Nan dai ala kulli hal, mun gani kuma daga cikin malamai wanda suke da tadlisi, daga cikin su daidai ko haka. Yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala zan matashi kenan al-muttariq, kenan hadisin muttariq. حديث مضطرب ما لا يأتي المضطرب تعريفه بحكمه جنان زي ما نبين أن تن تعريف شيء حديث مضطرب كم ده حكمتيش ما لا يأتي المضطرب هو ما اختلف الرواة في سنده أو متنه وتعذر الجمع في ذلك والترجيح مئة كتما مضطرب شيني حديث دراو رواة ما رويتن حديثي suka samu sabani a cikin isnadin shi ko kuma a cikin matanin shi, kuma ya gagara a gama su. Wato an samu sabani a cikin matanin hadisi, wannan rawin ya ce kaza, wannan ya ce kaza, ko kuma a cikin isnadi wannan ya ce daga wani, wannan ya ce daga wani, kuma sai aka kasa a gama wannan ruwayoyin da suka zo, aka kasa a gama su, wanda za a rajjaha ruwaya guda ta zamanto ita ce sahihiya ko ita ce ingantacciya wadda ta fi waccan ƙarhi. Kenan shi ne ake cewa al-muttariq. Kenan an samu ittirabi, an samu wani rikitarwa a cikin shi. Ko kuma malamai suka ce ta'arifin shi shi ne suka ce maruya ala wajhin mukhtalif mutasawi fil quwwa, hadisin da aka rawaito an samu bambanci a ruwayar shi da aka rawaito, sannan kuma ya zamanto quwwar sinadin mutasawiya ce, dukansu suna da quwwa. Yanda zan yi sura a gane hadisin muttariq shine misali wannan rawi thiqa ne. Mun san rawi thiqa in ya rawaito hadisi ana karba, ya rawaito hadisi yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an kenan. Mun san hadisin marfu' shine wanda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma a samu wani rawi shi ma thiqa, amma sai ya rawaito shi amma mauqufan, mauquf daga wa,
daga sahabi,
daga sahabi kenan. Wannan gashi nan ya samu thiqa ne, rawi ne thiqa, ya rawaito shi marfu'an, shi kuma wannan thiqa ne ya rawaito shi kuma mursal ko kuma mauquf. Sannan kuma quwwar duka ruwa ta yin daya, duka quwwar su mun ce ba wannan bun mai iya mu ce wani yahi wani karfin dabt ko kuma wani yahi wani adala ko kuma wani abu kamar, duka quwwar su guda. To wannan shine idan ya hadu a hadisi ake cewa wannan hadisin muttariq ne. Kina an fahimta? Sai malam yace misali zai baka misali dan abin ya kara waddaha maka shine yace maru ya an Abi Bakar radiyallahu anhu annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama araka shibta hadisin da aka rawaito daga annabi daga Abi Bakar ya Allah da tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mishi na gani kasuwa sai annabi yace mishi shayyabatni hudun wa akhwatuha ai suratul hud da wasanta sune suka tsufadin to wannan hadisi malam yace fa qadi ikhtulifa fihi ala nahwi min 10 awjuh ta an samu ikhtilafi a wurin wannan hadisi kwatan kwacin wajen wajehi guda 10 kamar siffa guda 10 aka samu ikhtilafi a wajen wannan ya rawaito shi kaza wannan ya rawaito shi kaza wannan ya rawaito shi kaza to wannan da aka samu ikhtilafi a wajen awjuhin malam yace faruya mausulan an rawaito shi mausulan wato muttasilan ko kuma an rawaito shi mursal an rawaito shi mursal ne mursal muka ce wal mursal minhu sahabi saqat wanda sahabi ne babu an cire an danganta shi daga annabi an rawaito kenan me aka samu wannan matsala a cikin isnadi mausul da mursal kuma waruya min musnad Abi Bakar wa Aisha wa Sa'id an rawaito shi kuma a cikin musnad na Abi Bakar kuma wani wajen an rawaito shi musnad na Aisha wani musnad na Sa'id kenan kun ga an samu aujuhu da yawa wanda aka samu ikhtilafi a cikin shi malam yace ila ghayr zalika min ikhtilafat allati la yumkinu jam'u bainahuma wala tarjih yace zuwa ga wani haka wani su wanda ikhtilafin da aka samu a cikin wannan hadisin batta yiwa ne a samu ayi jami'in su a gama su dama malamai suna da kaida ta hadisi suke cewa albabu idza lam tujma'a turuquhu lam yatabayyana khata'u baban hadisi ko kuma hadisi idan baka gama ba hanyoyin shi khata'in da yake ciki kuskuren da yake ciki baka iya bambancewa kamar wancan satin ne in ban manta ba ko ka Riyadu Salihin ne muke nace muku akwai wanda idan suka samu a hadisi ya samu hanya ta hadisi guda hanya guda 100 yake udda kanshi yake kilga kanshi a cikin yadini a cikin wannan hadisi Imam Ahmad idan ya samu hanya 100 a cikin hadisi guda ya samu shi daga hanya 100 isnadi 100 to yake gani kamar shi maraye ne bai samu ba hanyoyi diya wanda ya kamata a ce ai bincike ne kirki a cikin wannan hadisi to idan aka samu shi irin hanyoyi wanda sun gamu wanda kuma baka iya ka yi jami'in su ko kuma ka yi tarjihi a ciki ka buddo wata wanda ita ce ingantacciya wadda ta hisi inganci to shine kenan hadisin da ake cewa muqtari an samu ittirai shi kuma hadisin muqtari yana cikin muna cikin wasu anwa
da'if
anwa wa hadisin da'if to amma laysa ala al-itlaq a ce duk hadisin da yazo muqtari kawai da'if sai mun zo zan mu zo mu gani shurut wasu sharuɗa malamai suka dora cewa wannan hadisin idan yazo da sharadi kaza muqtari ne ko kuma za a karbe shi wasu sharuɗan za a karba hadisin bai kore hadisin gaba daya in kissar asalin kissar ta tabbata kamar yadda zan mu zo mu gani a amsila sai malam yace fa in amkamal jam'u wajaba wantafa al-ibtirab idan gamar wannan ruwaya ta in ya samu an gaggama su an samu an tabbatar da an yi tarjihin wata ruwaya to khalas shikenan wancan ibtirabin ya huta amma idan ba a yi ba ba samu ba aka yi tarjihin wata ruwaya to ibtirabin wannan yana nan wannan hadisin muqtari ne malam yace misali ko aidan zai kara mana misali yace اختلاف الروايات في فيما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع اختلاف ان aka samu a hadisin da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hajjin shi taban kwana fa fi ba'dha annahu ahrama bil hajj a wasu ruwaya da tazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ihrami da haji wa ba'dha wa ba'dha annahu tamatta a wata kuma an ci yayi tamattu'i wa ba'dha qarana bayna al-umara wal hajj aw ta kuma yayi qirani wa da yayi ifrad mun san haji tamattu'i ita ce wadda zaka zo kai umara ka sabke umara ka'ida kai komi ka sa kayanka in yaso lokacin hajji ka zo kai ihram ita kuma qiran
qirani
qirani ita ma tana da umara amma in ka zo hajji ka je wuce mu ba sharadi ifradi ita kuma hajji ce kadai babu umara babu umara ita qirani tana da sa'iyyaf tana da sa'i amma ita al-ifrad na haji shi kuma haji ce kadai zakai babu baka da sa'i guda biyu da zakai kenan riwayat inda suka zo cewa annabi qirani wasu kuma suka ce tamattu'i wasu suka zo suka ce yayi ifradi shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wala tanaqus baina zalika babu wani tanaqudi a cikin wannan riwayat inda suka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annahu fa innahu tamatta tamattu qirani wa afrada amal al-hajj wa qarana bayna nusakaini al-umrati wal-hajj fa kana qarinan bi'tibari jam'ihi nusakaini wa mufridan bi'tibari iktisarihi ala ahad at-tawafaini was-sa'yaini wa mutamatti'an bi'tibari tarkihi bi tarki ahad as-safarain kenan wannan riwayat da sai malamin da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ke babu ya tsara shi wannan riwaya kamar yayi tarjihin su kenan wannan itirabin sai a ce ya kubo shi kenan hadisin za a dauke shi a yi aiki da shi sannan kuma malamin yace wa in an kama tarjihu daga riwayat wannan ba itirabu sannan kenan kamar wannan riwaya ta in aka samu an yi tarjihi an samu an rajaha riwayat in an bambance ma itirabi ba itirabi bane ba kenan magana ne ittirab ta gushi kenan sai ayi aiki da ruwayar ta tsaro sai malamin ya ƙara misali akwai misalin da zan mu rubuta a shayyara dan mu gane شروط نا اقتراب تبتنا ما نديك هو شروط يخطينا حديث مقرر لذلك تكين شروط نا حديث اقتراب لأجسام حديث يزمن كوية ياتيكا أتوانا حديث مقرر لي ما نميسك تي ينا لك تكين هرقو يزمن تو التساوي في الرواية واتو يزمن تو رواية دا أكرويتو أرهن سبرا kamar yadda muka ce sikka guda da suka rawaito hadisi wanda dukansu kowasu guda wannan sikka inda wannan sikka zai zama to babu yanda za a yi tarjihi a ciki to wannan yana daga ciki kenan ya fara samun sharadi na iftirali banci shi kuma ya zama to an samu ikhtilafi na riwayat kuma yanda an gagara a yi tarjihi idan aka samu ikhtilafi a cikin ruwaya an gagara a yi tarjihi ta yana daga cikin sharadin kenan da ake samun cewa wannan hadisin sai muqarrib ne wasu suna karawa daga cikin sharadin da yake shiga cikin iktiraf ya zamanto shi jami'in da za a yi idan kissa ce wanda asalinta ta tabbata kamar jami'in da za a yi biyu kore in iktirafin da aka samu biyu kore kissa da wannan suka gani wasu malamai suna cewa a wannan ko da ba a samu ba a kai jami'in shi kenan kawai za a yi aiki da hadisin nan ma yana yake cewa an ya kuna da ikhtilaf mu'assir fa bi ba'di suwar al-ikhtiraf la tu'assir fil hadis qadhan hatta ma ta'zur al-jam' aw tarjih shine kenan a wasu surori a wasu hadisan muttalib da zai zo ko da ittirabun an kasa gama shi ko da an kasa gama a yi tarjihin wata ruwaya to bai assarawa bai to cutar da wannan ruwaya ta zama to da'ifa kama idza waqa'a al-ikhtilaf fi ism ar-rawi aw ism abih ma al-ittifaq ala 'ayn ar-rawi wa tawsiqi kama idan rawi aka samu babu wani ikhtilafi akan sunan shi ko sunan baban shi bayan ya zama to shi an tabbatar ga sunan shi bari mu dauki misali Abu Huraira da sunan shi
Abdullahi bin
Sakhar al-Dawsi wasu kuma suna cewa
Abdullahi
bin Sakhar al-Dawsi to kaga na an samu ikhtilafi akan ruwaya bancin an san shi Abi Huraira ainihin shi wane ne shi an san shi kenan halin shi kenan ba a ce majhulul hal majhulul aini ba san shi ba kenan wannan in a ce an samu ikhtilafi akan suna ko sunan baban rawi wannan bai asara kan cewa wannan ruwaya a ce a barka saboda an samu ittirabi a cikin ta kenan wasu malamai suna ganin haka nan shine suka ce fala athara لمثل هذا الاختلاف في القدح أصلا وكذلك إذا اتفق الرواة على سياق أصل المتن ثم اختلفوا في ذكر بعضها تفصيلا المتن حتى لا تؤثر على أصل القصة فمثل هذه الاختلافات أيضا لا يقدح في سقوط الحديث كما مثال حجينا إذن يزمنتو رواية تتبت أي واجع أي قصة النبي صلى الله عليه وسلم يأي حجة الوداع تو an samu ikhtilafat akan kaza yayi ko kaza yayi ko kaza yayi wannan bai kore asalin kissa cewa gashi nan yayi hajjatul wada kenan idan ya zama to ikhtilafin bai kore kissa to wannan bai samu sama hadisin matsala amma in ya zama to yana sama hadisin matsala kamar yadda zamu gani a wasu amtira to wannan shine kenan ake sa ya zama to hadisi muqtarib ne sannan malamai suka ce an yakuna wajhul ikhtilaf متقارب في القوة بحيث يعسو الترجيح أحدهما على الآخر فإذا أمكن الترجيح أحد الوجه بإحدى القرائن الترجيح المعتبرة فلا يحكم على الحديث الاضطراب بل يكون الوجه الراجح هو المحفوظ ويكون ما سواه شاذ أو منكر أو معلل كنا إذا يزمنتو رواة عند سكرويتو حديثي قوة سهولة يزمنتو أنكاسا ينترجيه مكتي kenan zai zama to wannan shine idrab to amma idan ya zama to an yi tarjihi wannan ruwaya ta fi karfin wannan saboda wasu qara'ina da aka samu wasu dalilai da aka samu ko kuma aka samu cewa wancan an yi shi karfin harda to wannan kenan wancan hadisin me zai zama to
kenan shi
wancan zai zama kore shi madauki wannan ruwaya inda dace sai ya zama to wancan hadisin tunda siqqa ne ya rawaito shi ya khalafa ma man huwa aula minhu kenan ya zama to wani nau'i
shuruz
kenan ya zama to shuruz in kuma da'ifi ne dama wannan sai ya zama to munkar in kuma wani yana da karfi kuma ana iya daukar shi ya zama to mu'allal ne hadisi mu'allal kenan dai wannan yana daga cikin wannan inda malamai suka gani cikin shuruz sai aka samu ittirab malamai sun rarraba ittirabi a cikin hadisi suka ce in kasu ila kasmaini ya rabu gida biyu sai banan malamin ya kasu bai kasu ba ya kasu kaso biyu وغالبا ما يكون الاضطراب في سناد الحديث كالاضطراب في رفع الحديث ووقفه او الاضطراب في وصله وارساله او الاضطراب في زياده راوي في اثناء السند او خذفه ونحو ذلك ما لم يسكت غالبا ابن دي يتوا ا cikin اضطراب cikin حديثي شيني نورقو اضطراب يزمن تو في رفع الحديث ووقفه كما مثال da muka bada cewa a rawaito hadisi wannan mauquf daga ruwaya ta zo masalan marfu'a kene ila nabi sallallahu alaihi wasallam su kuma wannan ruwaya ta zo kufa kene zuwa sahabi to kene wannan ruwaya ta zo marfu'a da kufa eh zaman duk duka a cikin sanadin ruwaya ne sai ko dai ne a ciki sai kati ne a ciki suna da wanda in baka iya kai tarjihin wani to wannan shine ake samun ittirabi a samu ittirabi mun sani sai yanzu ne zaman duk wannan sika ne amma a fiko ba fa ko ko kenan direktaman wannan ruwaya zan yi tarihi sai zaman ko wannan shaza kamar yadda mun wuce da shi sai zaman to shaza ce amma dai tarihi su guda in karin su guda ya zo kuma an kasa a gama wannan hanyoyi shine ake cewa ittiraki kamar yadda mai baikuniya can karshe karshe min yace wajen da ya zo wajen yace wa zuftilaf sanad aw matn muqtarib inda uhayfani wato na samu ikhtilaf a cikin sanad ko kuma cikin matni wannan hadisin muqtarib ya ga imam muqtarib ne a wajen hakkin hadis to idan wannan shi ne ana yin samun marfu zuwa ga tsari ko kuma marfu ko kuma a samu wasu da hiwa ya sani musnad mausul ko kuma mursal a samu mursal ko kuma mausul kenan mursal zuwa an wannan hadisin yana da cikin mursali ne yana da cikin anwa'u ta hadisin da ya an tsallake sa daga ciki ko kuma ya zama to mausul ne a cike yake, ko kuma ya zama to hadisin akwai ziyada a cikin sanadi, ko kuma wannan ko kuma babu. Misali wannan rawaito na Malik annabi ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam, sai a samu wata ruwaya ta zo kuma ita kuma Malik nata, sai a zo Salim, sai kuma ibn Umar. Yanzu na an samu ziyada ne, ziyada Salim an samu ziyada rawi a ciki, to sai zama ko ake nema hanya guda ce ga dana, to ya ne aka samu ziyada wannan can babu ziyada kenan. Wannan shine za a nema a gani menene yasa ziyadan nan, kun ba san ba ana cewa ittirabi ne shi ma wannan, ana iya yana iya zama to muttalib, ko kuma a cikin, ko kuma an cire wani rawi. Misali nan Malik nata ibn Umar, sai a cire nan daga wannan Malik Salim ibn Umar, ko Malik ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Can kuma gashi nan ruwaya ta zo kuma nafsul hadis an samu Malik Nafi' ibn Umar. Kinan menene yasa aka hazzafe nan, ko kuma aka kara shi ne? Kinan za a bincika a gani in an samu tarjihi sai a rajiha wata ruwaya, ko ba a samu ba sai ya zamanto an yi hukuncin wannan ruwaya ta cewa ruwaya ce mufariba, ba in ya zamanto kissai ittirabin da aka samu bai kore kissai, kenan za a dauke shi a yi aiki da shi. In kuma yana kore da kisai kamar yadda zan mu zo yanda malam ya ga mana hukunci shi, kenan sai a kore shi ya zama zo an ke aiki da shi. Malam ya ce wal muttarib da'ifun, muttarib hadis muttarib da'ifun la yuhtaju bi, ba a yi hujja da shi, li anna ittirabuhu yadullu ala adami dabt ar-rawi aw ala adami dabt ruwatihi, saboda ittirabin da aka samu a cikin wannan hadisin yana nuna mana cewa an kasa samun shi wannan rawi bai yi dabt, bai rike harkar nan ba rike kenan, amma ko hafifu dabt ne, ko kuma duka sun an kasa samu sun rike wannan hadisin da kyau da dabt sosai, kenan wannan shi zai yake kawowa cewa a kiyin aiki na hadisi. Malam yace illa idza kana al-ittirabu la yarji'u ila asli al-hadisi fa innahu la yadur, kun ji ko? Yace sai dai in ya zamanto shi ittirabin da aka samu ban ya koma ne zuwa ga asalin hadisin, kina asalin kissar da ta faru, ko kuma asalin hadisin bai ya canza wani abu na cewa hadisin nan kaza ne, fa innahu la yadur, to wannan ittirabin da aka samu bai ya cutarwa ya zamanto a ce ba aiki da wannan hadisi. Kenan kamar misalin da muka ce idan ya zamanto fi ainihin rawi, rawun an san wane ne shi, kawai sunan baban shi ne ko sunan wani suna ne aka sake mishi, to in dai an tabbata shi ne to wannan bai ya kore wannan, ko kuma ittirabin da aka samu bai nuna cewa wannan kissar ba ta faru ba. Kamar yadda muka ce a hajji, misali ya zamanto hajji annabi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'a an yi ta, to ikhtilafin da aka samu shin annabi kaza ne ko kaza ne ko kaza ne, kenan nan malamai za su gamu, ko kuma manyan malamai za su iya jami'in su gama su, saboda hadisi da hadisi ba su ta'arudi, hadisi da alqur'ani ba su ta'arudi, ba su gamuwa. In dai ka gani, ka duba ka gani hadisin wannan ka ce ya ci karo da aya, ko kuma ya ci karo da wani hadisi, to ɗayan biyu ne, amma kai ne ka kasa ganewa, ko kuma ya zamanto ɗaya nasikh ne ɗaya manso, ko kuma ya zamanto ɗaya sahihi ne ɗaya da'ifi, kenan duka wannan hanyoyin sai ka duba. In ka duba ka gani wannan hadisin can aya ta ci kaza, wannan hadisin ya ci kaza, to duba hadisin sahihi ne ko da'ifi. In ka ga sahihi ne to je ka ce ma malamai baka gane ba, in ya so sai a kwatanta ma a ce kaza da kaza ne. In kuma duka hadisan biyu sun inganta, kuma gashi nan ka gani kamar akwai ittirabi, kawai ganiya ne baka yi ba, saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam su za su ci karo, kawai ta yarwa ɗaya nasikh ne ɗaya manso, kenan ɗaya ya shahe ɗaya. Malam ya kawo ƙara kawo mana misali, ya ce misali ko ikhtilafu riwayat fi hadisi fadalata bin ubayd radiyallahu anhu annahu ishtara qilada yawm khaybar bi 12 dinaran fa hiya fiha sa فيها نعم فيها ذهب وخرز قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز وفي بعضها ذهب وجوهر وفي بعضها خرز معلقة بذهب وفي بعضها باثنى عشر دينار وفي بعضها بتسعة دنانير وفي بعضها سبعة وانا دي خلافين أكسام يا سي خلادة yake ce ma kalada irin sarka sarka to wasu sarkokin zaka gani akwai ana musu adon zinari da wasu to da aka samu ruwaya ta wani wasu ruwaya an ce shine yace wata aka ce ba shi ba yace wata an ce a ciki zahab ne da jawhar ya ciki wata an ce a ciki akwai dananir irin zuwan irin sarka da ake mai tammomin wannan to an samu ikhtilafat a cikin ruwaya da yawa shine Hafiz Ibn Hajar yake cewa hadha la yujibu ta'f yani ta'f alhadith bal maktusud min alistidlal almahfuz la ikhtilaf fihi wa huwa an-nahy an albay' ma lam yufassal yace wannan bayya kore hadisi saboda menene saboda abinda ake so ayi istidlali da wannan hadisin shine can annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi nahy akan ba'asira ta sai an bayyana da sai ya bayyana ayi tafsirin da tukun za a sai daga kenan shine mahallu shayid kenan wannan bayya kore kissa da aka ikhtilafin da aka samu cewa zahabi ne ko kuma wani ne ko kuma mijeje guda tara ne ko shafi ne ko kuma goma ne ko bakwai wannan bayya kore ce wannan ruwayar da'ifa ce to amma da aka samu kenan abinda za a dauka shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace wa amma jinsuha aw miqdaru samanha fala yata'allaqu bihi fi hadhihi alhala kenan jinsin abin da aka sayi kidada yin ita da aka sayi ko kuma mai kidaru samani ha da aka sayi ta nawa ne ya sayi ta dala kaza ne ko dala kaza ne to a wannan halin bayya kore bayya kore yace wanda yasa wannan hadisin ya zama to yujibul ihtiram yace wannan hadisin muttarib kenan malin ya kawo makarin ya ƙara bayyana ma cewa idan ya zama to asalin abin ba shi bane yake da ihtiram bai kore hadisi a ce wannan hadisin muttarib amma in ya zama to can cikin shi ne to in ba a samu ba aka yi tarjihi aka nuna hanyar da take bayyana sai ya zama to wannan hadisin an sa shi cewa hadisin muttarib ne sai a tsaya kan shi shi kuma yana daga cikin anwa'ul hadisi da'if wa kadhalika la yujibu al-i'tiraf ma yaqa'u min ikhtilaf fi ismi ar-rawi kamar yadda muka ga al-usmanin ya kawo mana shi ne karshe yace haka nan kuma bayya wajen da cewa ittirabi ne abinda yake faruwa a cikin ikhtilafi sabani a cikin sunan rawi cewa rawin wannan sunan shi kaza ko sunan shi kaza wannan bayya sa a samu ittirabi aw nahwi da aw kunyatihi ko kuma al-kunyashi aw nahwi zalika ko makamancin haka nan mali ittifaka ala ainihi tare da yin ittifaki akan ainihin wannan rawin an san shi muka ce kamar misali Abi Huraira ai an san shi yaji an san wane ne to sunan shi da aka samu sabani cewa sunan shi Abdurrahman bin Sahar ko kuma Abdullah bin Sahar to wannan bai nuna cewa idan aka rawaito ruwaya da hadisi da Abi Huraira ya ce a wannan muttarib ne saboda an samu sabani a sunan shi to ai ba sunan ba ake bancin an san ainihin shi in ba san ba ainihin shi ne shine za a ce majhul ba san shi ba shi kuma majhul daman ba a dauke shi ruwaya shi ba majhulul ain da majhulul hal wanda majhulul ain shi kan karan kan shi ba san ba wane ne ba a dauke ruwaya shi haka majhulul hal wanda ya zamanto shi ba san ba halin shi ba san ba malamin da ya wasaka shi ko ya haddala shi wannan shi ma ba za a dauke ba ruwaya shi
sai sahabbai sai in ya kasance sahabi yani aka sunan shi aka rasa aka
yi jahalatul sahabi la tadur
kenan ko banda tabi'i
banda bayan sahabbai saboda su sahabbai ba zaka gani da yawa wani hadisi an rawaito a ce an rajulun min as-sahaba to malami suka ce jahalatul sahabi la tadur batta kawo cutarwa a cikin hadisi in dai sahabi ne bai cewa wannan a ba san ba wani sahabi ne sai an san wani sahabi ne wani sahabin wani ne tukun za a matukar an ce sahabi ne an wuce wajen shi yasa an ka duba an ka runga duba irin littattafan Ibn Hajar ko kuma littattafan Sharh wa Ta'dil malamai sun zo tarjamar rawi in rawi sai ka ne ana sa sai ka Hafiz Imam kaza da kaza da kaza in an zo sunan sahabi kawai zaka ga sa sahabi wannan kalmar ita da can zaka gani ana cewa wannan sikka ash-shaykh sikkatun sabt hujja ana wasabta karimi har da shi da ƙarfin malamtai shi, amma daga an zo kan sahabi misali kawai a gaba zaka ga an sa sahabi ta wuce sallallahu alaihi wasallam, an wuce
wannan dan inda na kasa da shi ne kina ya zama tadlis kin
eh to in aka rawaito hadisi an rajulun min as-sahaba guda ba ambace ba sunan shi, wannan jahalatu sahabi la tadur, haka malamai suka ce. Kenan dai a takaice wannan abinda malam ya kawo mana a cikin i'tiraf kenan daga cikin abinda zamu dauka bayan ta'arifin wani hadisi ne ake cewa muqtarib, kuma da misalin shi amsila irin ruwaya ta zo kaza da kaza shine za a ce mata muqtarib, da kuma aqsamu in shi muka ce tarbiyyan al-i'tiraf yana zawa a cikin matani, kuma yana zawa a cikin sanad, cikin a cikin isnad yana zawa a cikin sanad, kuma yana cikin almatin, sannan kuma hukuncin shi yana daga cikin da'if la yuhtaju bihi, ba in hujja da shi idan ya zamanto ya kore asalin a cikin asalin hadisin ne, cikin asalin hadisin ne aka samu i'tirabi, to wannan ba ayi ba hujja da shi. Sannan kuma yana daga cikin mu'allafat littattafai da aka rubuta a fannin wanda suka shahi al-muqtarib, daga ciki akwai Ibn Ibnu Hajar al-muqtarib fi bayan al-muqtarib, al-muqtarib fi bayan al-muttarib na Ibn Hajar, sannan kuma akwai al-muqtarib fi bayan al-muttarib, shi kuma ya kawo shi Ibn Hajar ya yi ta'arifin qawaid wanda da musallai da yawa na hadisin muttarib, mutum yana iya kuma cikin wannan littafin zai samu musallai da yawa na hadisin muttarib, da kuma wasu daga cikin malamai wanda aka wasafta su aka nuna cewa wannan suna kawo hadisin su, ko kuma ana samun iftirafi a cikin ruwayarsu. Da sauran mantiki ko mu yi haka mace gaba ko kuma a shiga cikin idraki na a gasan muqtaribin yana da idraba kuma a cikin shi ka sari bai inda muqtarib ne
ka kuma samun tarabi da
saboda yanzu shi ma al-idrab to ala kulli hal kenan dai zan mata shi kan hadisin al-idraj shi kuma a takaice zan mu dan shi guda kafin mu shiga cikin shi kafin sati mai zuwa idan Allah subhanahu wataala ya kai sai mu shiga cikin shi. Al-idraj shi rawi ne ake samu yayi idrajin wani abu, in aka ce idraji sanyawa kamar ka yi mana zaci ka soko abu wanda babu shi a wurin, adrajtu shay, to rawi ake samu cikin hadisi idraji yana zawa a matani ko a sanad, cikin matan ko kuma cikin sanad kamar yadda sati mai zawa insha Allah zan madauka. To wannan idrajin da ake samu rawi ne misali zai ga wata magana imma yana so ya fasarta wata magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a cikin hadisi in matani ne sai a dauka cikin hadisin wanda bai sani ba cha zai yi cikin hadisin, kamar misali zan mu kawo misali sati mai zawa irin su hadisin da Abi Hurairah ya rawaito yake cewa asbiqul wudu'a waylun lil aqabi minan nar, to wannan hadisin fadar cewa asbiqul wudu'a wannan Abu Hurairah ne yayi idrajin ta ya ga yace yace ku cikar da arwallaku cika arwallaku da kyautata da waylun lil aqabi minan nar, bone da halaka ya tabbata ga digadigan da basa ba wanke sawayen arwalla, to fadar asbiqul wudu'a mudraja ce sanya ta ne a kai a cikin hadisin batta daga cikin hadisi kamar lalabe cikin kamar yana musu bayani ne kamar in ce ka ringa cika arwallaka saboda hadisi ya zo kaza da kaza da kaza wani lalabi minan nan kamar bayani yake musu, to fatto da aka zo sai aka karanto asbiqul wudu'a qala annabi sallallahu alaihi wasallam asbiqul wudu'a waylun lil aqabi minan nar, to shi annabi bai ce ba asbiqul wudu'a to tai waylun lil aqabi minan nar, kamar yadda mun dauke kissai ya faru ne cikin wani yaki annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suna tayya sahabban sun yi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayan su, lokacin sallah yayi sai suka zo suke arwalla da gaugawa haga daga nesa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu waylun lil aqabi minan nar waylun lil aqabi minan nar, fada hadisin kenan wannan magana da akai idrajin ta shi ake cewa idraji sanan idraji zan mu zo mu sani akwai shi a cikin sanad cikin sanad matan kuma a cikin matan imma akwai shi a farkon matan akwai shi a tsakan matan akwai shi a ƙarshen matan ana samun shi cikin tsakan matan kamar irin hadisin Aisha da ta rawaito akan farkon wahayi kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahannas da tace tahannas tace wa huwa ta'abbud hadisin riwaya ta zuhuri wa huwa ta'abbud ta fasar da menene at-tahannus to wannan wa huwa ta'abbud da ta wani wannan mudaraja ce fitta daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai tafsir asali ne zawade da taimako insha Allah zan yi kokari kenan sai mu zo kan shi aiwa wa tahjiluhu falyaf'al to kun ga wannan ita ma a ƙarshen matani ƙarshen matani da kenan ga na farkon matani ga na tsakiyar matani ga na ƙarshen matani shi da ma a cikin matan haka na kisa shi kuma a cikin sanin da zan mu zo mu gani idrajin wani rawi ne ake yi wanda babu shi a ciki kuma yana daga cikin malamai wanda ake cewa kamar salakal jada kamar ka saba bin wannan hanya da isnadin ka guda ko kuma isnadi wanda ka fi shahara da shi an fulan haddathani fulan an fulan fulan kamar malik annafi an ibn umar to sai a samu wani yanzu ya saba rawaito hadisi malik annafi an ibn umar sai aka samu wata riwaya akwai ko salih ya san yus da salim sai ya manta ya kisa shi ko kuma ya kawo wani ya kara to wannan ya ce wani an yi idrajin wani a ciki wanda babu shi zan mazo da insha Allah kenan a lokacin mu gani kenan sai dai mu harda har da bai kuniya yeso sati mai zuwa sai mu daga subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka to ba bada ba
ran nan tun kafin ka zo
kai baka bada ba
a ne ruba ba bari kara aka zo aka yi rubu ko wani karatu aka yi rubu ko da aka yi na karatu ba sake mai meta da ce akwai wanda musu da labari
to a yanzu na tamana na tamana
Ah, wonder that.